Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. A yau za mu duba yadda gwamnatin Najeriya ta zartar da hukunci akan ƴan ta'adda sama da 700 da aka samu da laifi dumu-dumu akan laifukan da suka shafi ta'addanci irin na Boko Haram, barayin daji da sauran laifuka na da alaka da ta'addanci, da kuma yadda aka sallami sama da 800 da ba a same su da laifin komai ba.
Evidence ka san in yazo maganan trial an ce sai mutum is beyond reasonable doubt guilty, shi ne za ka kwanta mutum.
Shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne, ba kotun duniya za a kai su ba, a nan ne za a yanke musu hukunci.
Madalla.
The escalation of domestic terrorist activity and the counter actions led by the arrest and detention of about 1,600 suspects in Wawa military cantonment.
Shugaban cibiyar yaki da ta'addanci ta Najeriya kenan, wato NCTC, da ke karkashin ofishin mai bayar shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro, wato ONSA, Manjo General Adamu Garbalaka, ke wa 'yan jaridu ƙarin bayani a wani taron haɗin gwiwa da ma'aikatar shari'a ta Najeriya akan makumar waɗanda ake tuhuma da laifukan da suka shafi ta'addanci a Najeriya.
Of some of the trials that have taken place of being involved in terrorist activities.
Daga bisani na nemi ƙarin bayani daga shugaban cibiyar ta NCTC, Major General AG Lakka.
Reason din wannan kiran da muka yi ma journalist ne, muna so su san abubuwan da muke yi a center din tare da Ministry of Justice. Akwai jari'a wanda aka kama laifin ta'addanci, mu sanar musu number din cases din wanda aka yi prosecuting, wanda aka gan suna da offense, wanda suke wanda ba su da laifi, abubuwan da muke yi ma wanda ba su da laifi, duk mun sanar musu yau.
Director mai gabatar da kara na tarayya Muhammad Babadoko ya yi ƙarin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zarta su.
To ensure the prosecution of suspects arrested either at the front lines.
Domin tabbatar da an yi shari'a ga waɗanda ake zargi da laifin ta'addanci da aka kama a fagen daga daga shekara ta 2017 zuwa yanzu. An yi shirar wasu adadi na waɗanda ake zargi da ta'addanci a sansanin sojoji na Wawa da ke Kainji a jihar Neja. A kashin farko an yi shari'u guda 282, inda a guda 50 aka tabbatar da laifi a kansu aka kuma yanke musu hukunci. Aka sallami guda 203 saboda gaza samun cikakkiyar shaida a kansu. Sannan aka maida ƙarin shari'u 28 zuwa birnin Abuja don ci gaba da sauraron shari'a. A shekara ta 2018 kuwa an yanke hukunci a shari'u 1,400, inda aka zartar da hukunci akan 'yan ta'adda 203 da aka samu da laifi dumu-dumu. A watan Disamban bara, wato shekara ta 2023 kuwa an yi shari'u guda 25 ne, inda aka samu 14 da laifi kuma aka yanke musu hukunci. Kana aka tura wani guda cibiyar gyara tunani aka kuma dage shari'u guda 10. A watan Yulin wannan shekara na 2024 kuwa kimanin shari'u 253 ne aka yi, inda aka samu 'yan ta'adda 125 da laifi kuma aka zartas musu da hukunci. Wasu 85 kuma laifi ne na samarwa 'yan ta'adda kuɗaɗe. Kana wasu mutane 22 kuma laifinsu na da alaka da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya.
ICC criminalities.
Na nemi ƙarin bayani daga Malam Zakari Mijinyawa, Daraktan sashen shari'a a ofishin mai bayar shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro. Ko 'yan ta'addan da ake ganin laifinsu na da alaka da kotun duniya, to shin yanzu za a kai su kotun duniyan ne don su fuskanci shari'a?
Najeriya ta saka hannu a yarjejeniyar duniya na kotun duniya. Wannan kotu ta yi bayani akan wasu irin laifuka kamar na irin su kisan gilla na mutane da yawa da ake kira genocide, ko na yaƙi, ko kuma mutane da suka ci zarafi sosai. To irin waɗannan laifukan ne ake kira ICC related cases. Ko wannan shari'a da ake ta yi na 'yan ta'addan Boko Haram ko kuma za a kai su kotun duniya ne, ba kotun duniya za a kai su ba, a nan ne za a yanke musu hukunci. So ita ICC ɗin nan duk ƙasashen da suka sa hannu suna buƙata su ga cewa waɗannan kasashen suna kamanta yanke hukunci akan irin waɗannan laifuka. To duk shekara sukan zo su bincika su ga waɗannan kasashe shin suna yin wannan hukunce-hukuncen ana yanke hukunci. To abin da ake nufi kenan a nan ne Najeriya za a yi wannan shari'a kuma za a yanke hukunci, babu ɗan Najeriya da za a fitar da shi a kai shi wani kotu.
Malam Zakari Mijinyawa, Director mai gabatar da ƙara na tarayya Muhammad Babadoko, ya yi ƙarin bayani akan ire-iren hukuncin da aka zarta ga waɗanda aka same su da laifi.
For which some of the defendants were sentenced to.
Wasu da aka samu da laifin an yanke musu hukuncin ɗaurin shekaru 60, wasu shekaru 75, wasu ma ɗaurin rai da rai aka yi musu.
To life imprisonment.
Na tambayi shugaban cibiyar yaƙi da ta'addanci ta Najeriya, Manjo General Adamu Garba Lakka, ko me yasa aka sallami wasu da ake zargi da laifin ta'addancin har su kimanin 800?
Evidence ka san in ya zo maganan trial sai mutum is beyond reasonable doubt guilty, shine zaka hukunta mutum. Amma dai akwai doubt ko kaɗan ne yanda abubuwa suke bai kamata ka yi convict mutum ba, ya su be beyond reasonable doubt.
A baya dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun sha sukar jami'an tsaron Najeriya akan yi wa 'yancin ɗan adam karan tsaye a yayin da suke yaƙi da 'yan ta'adda. To shin ko yanzu menene sabuwar canza? Ga Malam Zakari Mijinyawa,
kaga kaman misali yanzu shi mai ba wa shugaban kasa shawara kan harkan tsaro ya fi shekara 20 yana aikin tsaro, kuma aikin tsaro ma irin na dan sanda da na EFCC wanda sun kafa ma'aikatu iri-iri akan wannan abun. So sabon tsari da yazo shine a kome da za a yi a tabbatar an kare haƙƙin dan adam. To shi kanshi dan Boko Haram dan adam ne, kuma ana ba shi dama a kurfar da shi gaban kotu a tuhume shi yayi bayani in an ga shedu sun cancanta a yanke mai hukunci, wanda in shaidu ba su cancanta ba kuma za a kyale shi ya tafi. So gaskiya an samu canji sosai. Su kansu sojojinmu suna ta samun horo kan yadda ake yin irin waɗannan yaƙi na ta'addanci.
Malam Zakari Mijinyawa, Director Sashen Shari'a a ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro. Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Julie Gresham ita ce wacce ta daidaita mana sauti. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka, na Hassan mai na kaina ke salama da ku, mu kasance lafiya.